Mai takanas kake tambwar gagara Abdul Ali Janar Musa Abdullahi jinin Ali Zaki sanna kane talaban Musa Mai takanas talaban Musa tambwar gagara mai Musa baya goya mutan Musa bangon jingina mai talakawa adabuwaro ri harbaiwa biki kafuka ya tsirewa dan ki ne mashigar Musa alkhairi da ake nunawa falala ga mutan Musa Abdullahi jinin Ali Zaki sannu kadai talabon Musa alawa ga ba aike ba shi ya iso talabon Musa alawa kar mai kana sarki ke maka bai'a mai Musa Abdul Ali talabon Musa takanas kake tankwara gagara Abdul Ali General Musa Abdullahi jinin Ali Zaki sannu kadai talabon Musa
mai takanas kake tankwara gagara Abdul Ali General Musa
Abu abun yi wa bauta mai falala marashin karewa mai jin kai da abun bayarwa rabu habu abin bauta ko daidai da dugun komai ya babu abun da ya koyo na baiwa
mai falala marashin karewa
na taso a gare ka da roko kai kai mun ka da dan wata baiwa ke bani baka mani gode na gode ka dadan wata baiwa
mai takanas kake tankwara gagara Abdul Ali General Musa Abdullahi jinin Ali Zaki sannu kadai talabon Musa
sallu ala mi fitahun nuri sayyiduna mai itafun baiwa mai darajar matsayin salatu da annabi Muhammadu bin kowa mai nasaba da Quraishu kinana daga Amina turumbun baiwa wanda ilahu ya kyautata sura tasa ta zama a sama da takowa nayi rubon kauna soyayya tasa ai mini dumbun baiwa
mai takanas kake tankwara gagara Abdul Ali General Musa Abdullahi jinin Ali Zaki sannu kadai talabon Musa
zani batun talabon Musa Abdullahi Ali yunakuwa
Abdul Ali General Musa
na kama ka gagayya Abdu ba za ta mai ta ajibin baiwa
sannu kadai talabon Musa
shakun duka ki Abdu Ali mai darajar da ta zarci Musa
Abdu Ali General Musa
sauraron birni alƙarya alfujiri na mutan Musa
sannu kadai talabon Musa
ka zama zakaji kan Ahmadu magajin gari mai Musa
mai takanas kake tankwara gagara Abdu Ali
shigar alƙarya Abdullahi Ali Musa gashi gifa daraja ta gidaje jikan Ahmadu mai Musa wa karanan da nake wawiya mai take da yabon Musa nayi ta danya badan Ali Abdu hamshakin ayaba da kulawa daga Ali kuma dan mai nuna jikar magayakin katsinawa
mai takanas take tankwara gagara Abdul Ali General Musa
abin da yake sa kauna ka tare talabon Musa
Abdul Ali General Musa
daga da fari sifa ta kamala ni na ganta ko bani Musa
sannu kadai talabon Musa
kana nabiyyu ko kyawun sura sai shukuran fa kai godewa
Abdul Ali General Musa
na uku kyauta ko alkhairi ka da abin da ka sa ai tsuwa
sannu kadai talabon Musa
ga uwa ta zuma dan Ali jikan Ahmadu dan Musa
mai takanas kake tankwara gagara Abdul Ali General Musa Abdullahi jinin Ali Zaki sannu kadai talabon Musa
ga kasaraki ga ka gani attajir da abun bayarwa tun ban san ka ba na ji anai ma take da general ambewa wanda kace wa janar amukami yaya a garma kura ta tukewa ko a dalilin ma menene ka ji janar ka san kai baiwa abdu ali general ka dace da can nan da mazake kwawa
mai takanas take tan kwara gagara abdu ali general musa
Zaka kara hama sakar arge daga halin baiwa
Abdu Ali General Musawa
Mai kyauta ta halin bayarwa ba shi da ran da ace ya rasawa
Sanna ka dai tallafin Musawa
Ungo kake sirikin mai maula dan kyautar ka tana satuwa
Abdu Ali General Musawa
Kwaza ta mai halin ayaba masa Abdu na Ali kasar Musawa
Sanna ka dai tallafin Musawa
Nagode wa ilahu makaji kan sanadi da muka yi ganawa
Mai takanas take tan kwara gagara Abdu Ali General Musawa Abdullahi jinin Ali zaki sanna ka dai tallafin Musawa
Ba a kudi da hannun yan dambe ko shuhura da ake nunawa ba shahara a fage na siyasa mai rowa fa abin gocewa Jagora da halin mai ruwa zungule bai mulkin talakawa har dai ma fajini na saraki kasaita da abun bayarwa Abdullahi Ali na daban kake talban gaske na ɗan Musa
mai takanas take tan kwara gagara Abdu Ali General Musawa Abdullahi jinin Ali zaki sanna ka dai talban Musawa
wanga na din talba da akai maka cancan tarkata sa'ana dawa
Abdu Ali
Tumbata da cikar haiba ta kata isa ai maka babu Musawa
Sanna ka dai tallafin Musawa
Kasaita da cikar zati na kaya isa ai maka bako kawa
Abdu Ali General Musawa
Da asali da halin kirki na ka Abdu Ali talabin Musawa
Sanna ka dai tallafin Musawa
Gwan Maryama giwar talba kasaitar ka abar nuna
Mai takanas take tan kwara gagara Abdu Ali General
Talba na gaishe ki Maryamu mai dangas yar baiwa Kasaitar ki sarautar mata shi ya saka a kira ki da giwa Giwar Talba sarautar mata ga ki saran uniyar Musawa Maman Kausar Maduban Talba Maman Fatiya Kilishin Talba Maman Kausar Maduban Talba a Kausar Abdullah Musawa Maman Fati Kilishin Talba Fatima yar Abudin Musawa Maman Abdu Magajin Talba Abdullah Talaban Musawa Maman Dukwacin Roman Talba Dukwacin Roman na mai Musawa Giwar Talba ina gaishe ki Maryama Talba irin Musawa
Mai takanas take tan kwara gagara Abdu Ali General Musawa Sanna ka dai
tallafin
Musawa
Da hoyon hurumi na siyasa inda irin kofa ba ka sawa
Abdu Ali General Musawa
Kimrawo inda irin ku a yanzu da kuncin gafa sun yayewa
Sanna ka dai tallafin Musawa
Domin jin kai gun al'umma sai zaɓa ku rabbuka baiwa
Abdu Ali General Musawa
Ba boya marayun bayi mai hali na ka bashi gazawa
Sanna ka dai
Ta aminu alam waka rabu ya ida muradin baiwa
Mai takanas take tan kwara gagara Abdu Ali General Musawa Abdullahi jinin Ali zaki sanna ka dai tallafin Musawa
Na kama ka gagaya talba masu hali da abin bayarwa
Abdu Ali General Musawa
Gagara jajire ne dufama Abdu Ali talabin Musawa
Sanna ka dai tallafin Musawa
Gaga go gagara tan kwara Abdu Ali General Musa
Abdu Ali General Musa
ga an taru cikin mu matasa Abdu Ali talabin Musa
sanna ka dai talabin Musa
mai ilimi da zalaka zaki Abdu Ali General Musa
mai takanas take tan kwara gagara Abdu Ali General Musa Abdullahi jinin Ali zaki sanna ka dai talabin Musa sama
sallo ka da hana wankan gaba mai dangas da ake nuna
Abd Ali General Musawa
sannu suna mu ruwan gaba duniya mai halin koyin koyarwa
sannu ka dai talibin Musawa
ga tauraron nan da akan fadi Abd Ali General Ambaiwa
Abd Ali General Musawa
rana masu rabon aya aiki kai ta taso marishin baiwa
sannu ka dai
ta taka da mai dan karfi Abd Ali Taliban Musawa
mai taka nasta ke dan kwana gagara Abd Ali General Musawa Abdullahi jinin alzaki sannu ka dai Taliban Musawa
kai ne gogara ma kuma goje duk dangi na kurewar baiwa
Abd Ali General Musawa
ka tumba ga faka ka saita dole mazaje su yi dukawa
sannu ka dai Taliban Musawa
Halifa halin san barka dole na maka ya ban shaidawa
Abd Ali General Musawa
kai fili kuma kayo mai mai Abd Ali a halin nunawa
sannu ka dai Taliban Musawa
Allah tsare baya da gaba naka Abd Ali mai halin baiwa
mai taka nasta ke dan kwana gagara Abd Ali General Musawa Abdullahi jinin alzaki sannu ka dai Taliban Musawa
kake tan kwara gagara Abd Ali General Musawa Abdullahi jinin alzaki sannu ka dai Taliban Musawa
mai taka nas kake tan kwara gagara Abd Ali General Musawa